Rundunar sojan kasar Cameroon da rundunar sojan Najeriya da ke yaki da yayan kungiyar Boko Haram a shirin arewa sa gabacin kasar da ake kira Operation Lafiya Dole sun gudanar da wani taron haɗin gwiwa a garin Maiduguri na hanyoyin da za a bi don kawo ƙarshen yayan kungiyar Boko Haram da dukkanin kasashen biyu ke fama da wannan matsala. Rundunonin waɗannan kasashe guda biyu dai sun gudanar da wani taron ne cikin sirri da suka tattauna hanyoyin da za su bi na katse hanzarin yan kungiyar Boko Haram din da suka ce za kan su riga da sun ci karfin su. Brigadier General Frederick Junkert ne da ya jagoranci tawagar kasar Cameroon wanda suka haɗa da sojan kasar na ruwa da kuma na sama.
It's a, let's say, a will of our two nations, and by that way we join our Nigeria troops with a certain number of capacity.
Yace mun zuna nemo kasashen guda biyu kuma mun amince dukkanin mu cewa zamu aiki da rundunar Nigerian tare da wasu sojojin mu.
We work jointly with Lafiya Dole operation, so that even though there is some difficulties in that domain, logistic, troops or air asset, we can shift and mutualize our capacity.
Yace babban al'amari ma shine zamu aiki tare da rundunar sojan Operation Lafiya Dole dan koda an dan samu kalubale a wannan yanayi zamu iya gusawa dan mu bada tamu gudumawa. Haka abin yake ma daga bangaren Najeriya, zamu aiki tare ne a cewar Brigadier General Frederick Junkert kenan da jagoranci rundunar sojan kasar Cameroon. Shi ma commander rundunar sojan Operation Lafiya Dole da ke jihar Bornong, Major General Rogers Nicholas, ya yi karin haske game da wannan taron na kamar haka.
Wanda yake faruwa tsakanin mu da yan Cameroon, abin da ya kawo su faɗan nan da muke da yan Boko Haram, kasan suna cikin Najeriya kuma suna cikin Cameroon. To shi ya sa kamata mu da yan kamar muka da kai mu muna zauna daren da su a kai wannan faɗa, mu sani za mu yi mu hana wannan mutane shigowa ta Cameroon zuwa cikin Najeriya kuma daga Najeriya zuwa kamar Cameroon. To yanzu mun tara mun haɗa kai mu tare da kayan aikin mu, to muna bin su cikin yan Sambisa. Yanzu mun gama yan Sambisa za mu koma wajen Madara Mountains na wajen Cameroon mu koma wajen. Yanzu da kayan aikin su da yaran su da kayan aikin mu da yaran mu da kuma sharing na information da intelligence muna yi tare da su, gane kuma yana kama amfani da yawa.
Ai magana karma ko sai Najeriya da suka mika kansu a kasar Cameroon, ko zaka mana karin haske game da wannan?
Eh, ba wai yan Cameroon Boko Haram ne kawai da suka surrender a wajen Cameroon, su jiyawa jiya sun surrender kamar da suka surrender ne wajen Damboa.
To ranka ne wani tasiri ne ko kuma muhimmancin da irin wannan taro yake da shi da kuke fitowa da kasar Cameroon ne?
Eh, kamar da na ga makasin shi yan Boko Haram suna Cameroon suna Najeriya, to haɗan kai nan namu muna so mu san da zamu yi da su mu gama da su, ba ma so mu gansu a cikin Najeriya, ba ma so mu gansu a cikin Cameroon. Ko kamar da muka haɗa kai da yan Cameroon kamar da na ga nan muna tare da su daren a kan wannan faɗan Boko Haram ne, to ma za mu ci gaba da su sai mun gama aikin mu.
Kamandan rundunar sojan Operation Lafiya Dole da ke aikin wani da tsaro a shirin arewa musu gabacin Najeriya, Major General Rogers Nicholas kenan ke bayani game da taron da suka gudanar da rundunar sojan kasar da kuma sojojin kasar Cameroon. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.